sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fa yace tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Juma'a 7 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar babban wakilin tarayyar Turai kan harkokin waje da manufofin tsaro Joseph Borrell ya sanar da cewa kungiyar EU za ta karfafa goyon bayanta na soji ga jamhuriyar Niger domin yakar ƴan ta'adda a yankunan da ke kusa da iyakokin Mali da Burkina Faso. Sannan za ku ji cewar har yanzu ana ci gaba da cece-kuce tsakanin ƴan ƙasar Kamaru kan gina wani katafaren gidan aiki da shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewar ƙasar da ya kama sifa miliyan 2. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni amma kafin nan ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Ayo Juma'a shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kiran da a samar makasar shi makamai masu cin dogon zango domin kaddamar da hare-hare da kuma kare kasarsa daga dakarun Russia da suka mamaye kasar shi. Da yake magana a yau Juma'a yayin ziyarar da ya kai kasar Czech, Zelensky ya ce yana tattaunawa kan tsarin samar da makamai masu cin dogon zango da kawayen kasashe da suka hada da Amurka. Ziyarar da Zelensky ya kai birnin Prague na daga ziyarar da yake yi ga kasashen ƙetare gabanin taron kungiyar NATO da za a yi a mako mai zuwa, yayin da ake sa ran zai buƙaci kawancen kasashen su shigar da Ukraine cikin kungiyar a matsayin mamba. Kungiyar tarayyar Turai ta EU ta bayyana a yau Juma'a cewa kasashe mambobinta sun amince su kashe kuɗi dala 5,500, wato dala miliyan 5,45 domin bunƙasa samar da makamai ga ƙasar Ukraine da ma maido da rumbun makamai a mambobin kasashen nata. Gwamnatin shugaba Biden na Amurka na duba yiwuwar aikewa da makamin bom mai tarwatsewa a sama zuwa Ukraine domin taimaka mata a yakin da take da Russia, cewar hukumomin Amurka a wani yunkuri da ka iya bataran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. A jiya Alhamis ne dakarun juyin juya hali na Iran suka kwace wata tanka a yankin tekun Fasha da aka yi zargin tana dauke da fetur din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya. A yau Juma'a kamfanin dillancin labarin Fars ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na Iran sun kame taragon mai dauke da mai tan 900 da ma'aikata 12 da aka shigo da shi ta barauniyar hanya karkashin umarnin kotu. Hukumar sojin ruwan Amurka mai lakabin Fifth Fleet ya sanar cikin wata sanarwa da ya fitar cewa kungiyar dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun kwace sundukan mai na kasuwanci ne da karfin tsiya da ta iya yiwuwa ya nemi shiga da man ta barauniyar hanya. A nan take dai ba a sami wani karin bayani ba akan lamarin. Ofishar rundunar sojin ruwan Amurka ya ce ko a farkon wannan makon sai da ta dakatar da Iran daga kwace wasu tankokin kasuwanci biyu. Sojojin ruwan suka ce tankokin suna kan ruwan kasa da kasa a lokacin, daya a yankin kogin Oman, dayan kuma yana mil 20 da karshen yankin ruwan Muscat da Oman akan hanyar zuwa yankin kogin Arabia. A yau Juma'a sakatariyar Baita Malin Amurka Janet Yellen ta fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a kasar China, inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya, inda ta yi gargadin cewa Amurka da kawayenta ba za su lamunci abin da ta kira rashin adalcin China a harkokin tattalin arziki. Da take jawabi yau Juma'a a birnin Beijing ga hukumar ciniki da kasuwanci ta Amurka da ke China, sakatariyar Baita Malin ta Amurka Janet Yellen ta ce Amurka ba ta neman rarrabuwa a tsarin baki ɗaya na tattalin arzikinta. Ta ce raba manyan ƙasashen duniyar biyu masu ƙarfin tattalin arziki ba zai yi wa tattalin arzikin duniya kyau ba, kuma abu ne mai wuya a iya yin hakan. A yau Juma'a ne kuma ake tsarin Yellen za ta gana da Premier China Li Qiang da sauran jami'an ƙasar ta China a birnin Beijing, inda za ta yi jawabi kan raunanar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Yellen ta ce shugaba Joe Biden na Amurka ya kuduri aniyar ganin gwamnatinsa ta zurfafa tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu kan al'amura daban-daban da za ta mayar da hankali a kai a yayin ziyarar ta. Wata gobara ga ta tashi da sanyin safiyar yau Juma'a a wani gidan kula da marasa lafiya a Italiya ta yi sanadiyar mutuwar mutane shida, mata biyar namiji guda. Kimanin mutane 80 sun samu raunuka a gobarar a yankin Kesede na birnin Milan. Mutanen da ke zaune kusa da ginin sun bayyana cewa sun rika hango mutanen gidan ta taga rike da kyalle a hannunsu suna toshe hancinsu daga shakar hayaki. Tunda dai an fara binciken musabbabin tashin gobara. An yi imanin wutar ta tashi ne daga wani daki inda daga bisani ta yadu. A jiya alhamdulillah dunar sashi na dakarun Amurka ta fada a wata sanarwa cewa jiragen saman Rasha suna gudanar da wani take-take mai hadari a kwana biyu jere inda suke shawagin ganganci dab da inda jiragen Amurka marasa matuki ke gudanar da wani aiki kan kungiyar ISIS a Syria. Rundunar ta ce mun buƙaci dakarun na Rasha da su janye daga wannan wauta da suke yi su kiyaye sau da kafa da ingantacciyar halayya da aka san kwararrun jami'ai da ita domin su mai da hankali ga abin da ke gabansu na jajircewa kan ganin ƙarshen ISIS. Sojojin Amurka sun ce baya ma ga jiragen Rasha da ke shawagi dab da jiragen Amurka marasa matukin, sojojin na Rasha sun kuma rika yin wata wato wasan wuta kusa da jirage marasa matukin na Amurka da hakan ya tilastawa jirgin Amurka daukar dabarun kaucewa. Lieutenant General Alex Grantswick, shugaban rundunar ta tara na sojin saman Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya, ya ce ko a ranar Laraba da ta shige, Rasha ta yi wani abu makamancin haka. Ya ce ɗaya daga cikin matukin jirgin saman sojin Rasha ya yi wani tukin ganganci ta gab da wani jirgin mara matuki na Amurka inda ya taɓa farfela jirgin, lamarin da ya haifar da cikas ga mai kula da jirgin.
A Washerif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Babban wakilin tarayyar Turai kan harkokin waje da manufofin tsaro Joseph Borrell ya sanar da cewa kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta karfafa goyen bayan ta na soji ga jamhuriyar Niger domin yaƙaƙen ta'adda a yankunan da ke kusa da iyakokin Mali da Burkina Faso. A yayin kammala wata ziyara aiki da ya kai a Niger ne ya bayyana hakan bayan tattaunawa da hukumomi a Niger. Babban jami'in na EU Joseph Borrell ya ce Niger za ta kasance ƙasa ta farko a Afirka da za ta ci gajiyar irin wannan taimakon don ƙarfafa sojoji da kayan aiki na zamani. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a Agadez da ke arewacin Nijar bayan kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kawo a Nijar bayan ya tattauna da hukumomin kasar, kantoman harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya sanar da kudirin tarayyar Turai na goyon bayan ta na soji ga Nijar domin yakar ƴan ta'adda a yankunan da ke kusa da iyakokin kasar. Babban jami'in tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce
Nijar est de notre partenariat pour la sécurité.
Nijar za ta kasance ƙasa ta farko a Afirka da za ta ci gajiyar irin taimakon domin karfafa sojojinta da kayan aiki na zamani da suka haɗa da harsashe da jirage masu saukar angulu ke amfani da su. Tarayyar Turai na tallafawa Nijar saboda yunkurinta na tabbatar da demokuraɗiyya da gudanar da shugabanci na gari baya ga ƙarfin hali da sojojinta ke nunawa don magance matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin Sahel. Tuni dai hukumomi a Agadez suka yaba da matakin na tarayyar Turai don tallafawa Nijar kin Umar Ibrahim Umaru mai martaba sarkin Abzin.
Muna fatan wannan hulɗa za ta akuku da zamanin hulɗa ce wadda yake za ta amfanin talakawa ko za ta amfanin cigaban jihar mu gaba ɗaya ta gaba. Wani zai tsaya bisa fari daban-daban, fari na tsaron ƙasa kuma fari na cigaban al'umma, cewa da tallafa ma al'umma abin da suke zuwa tarabar komunikin su, kenan mutane ta hanyar komunikin su za su ga yin buƙatar su kuma su kuma su taimaka mana.
A watannin baya-bayan nan dai ƙasashen Turai na yawaita baiwa Nijar ƙin tallafi yayin da a hannu guda manyan jami'an gwamnatocin ƙasashen Turai ke yawaita yin ziyara a ƙasar. Ko yaya kungiyoyin fararen fulla ke kallon wannan ziyarar? Salisu Manzo ɗan kungiyar fararen fulla a Agadez.
Gazawar da ake mu ga kungiyoyin mu na fararen fulla bin maganin amfani shi saboda har yanzu kaman gani muke yi suna shaki mini paske mutane ne wanda gaskiya a harkokin su politikin su ta yi tamu kai. Mu dai a harkokin fararen fulla gaskiya gazawar ta su ban mu gane ta tunda har yanzu ba mu ganta ba a ƙasa.
Ita dai Nijar da ke zama ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya ta tana fuskantar matsalar yan fashi da makami ko kungiyoyin jihadi a shidda daga cikin iyakokin ta bakwai da kasashe makwabta. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. Kusan mako guda kenan ana ci gaba da cece kuce tsakanin yan kasar Kamaru kan gina wani katafaren gidan aiki na shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewa na kasar Ayenlok da ya kama sai fa miliyan 2. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na dauke da karin bayani.
Wannan al'amari ya jawo cece kuce tsakanin yan Kamaru da dama bangaren gwamnati da na yan adawa zuwa fararen hula da shafukan sada zumunta waɗanda suke ganin cewa fitar da makudan kuɗaɗe domin gina ma ma'aikacin gwamnati gidan biliyan 2 har da ma motar hawa mai tsadar miliyan 120 bai dace ba. Duba ga yadda kasar ke dauki da dimbin bashi a kanta, tana kashe kuɗaɗe ta hanyar da bai dace ba, da matsalolin da ke gabanta kamar rashin ingantattun ababen more rayuwa musamman a wasu yankunan kasar. Philip Nanga, shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai takin Amond Avenir.
Aduana dai mu sabe sai da situation est impossible.
Kun san irin wahala da mutane ke sha musamman a birnin Duala a damuna kamar yanzu hakan nan. Ya gwamnati za ta bar gyaran hanya domin ta gina gidan zaman mutum da kusan biliyan 2 na kuɗin sefa. Charles Jikam, dan jam'iyyar adawar MRC.
Nous ne pouvons pas parcourir 300 mètres sans tomber dans des nids d'éléphants.
Wannan rainin hankali ku yan jarida kafin ku ƙara so nan anguwan nan kun ga irin wahala da kuka sha saboda mummunar hanya. Bai da haka ga matsalar ruwan sha da wutan lantarki, ballantana samun kuɗin sayan magunguna yayin da ake fama da rashin lafiya. A gaskiya wannan rainin hankali
ne. Si peu de considération pour leurs compatriotes.
Ayan Luke ya samu goyon baya daga jam'iyya mai mulki ta RDPC. Jean-Claude Youth na ɗaya daga cikin magoya bayan wannan ra'ayi.
Le président du Conseil économique et social.
Shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewa kamar sauran manyan jam'an gwamnati na da damar mallakar gida na aiki. Yin haka bai saba wa shari'a ba. Saboda haka sai mun ga an fara wannan aiki sannan mu tabbatar da wannan labarin. Baya da haka, sannan kun duba wannan takarda da aka yada a yanar gizo, babu tambarin wanda wato aka baiwa da murnin kwangilar don haka sai a yi la'akari da gaske.
Vous avez aussi remarqué, ne vous a pas échappé, que ce document n'est pas signé par le maître d'ouvrage.
Ba karo na farko bane da yan siyasa da kungiyar fararen hula ke kalubalantar yadda gwamnati take kashe makudan kuɗaɗe ta hanyoyi da basu dace ba. Ita kanta gwamnatin kasar ta bakin Prime Minister na neman rage kuɗaɗe da take kashewa wajen ɗaukar ɗawainiyar ministoci da sauran jami'anta. Ga kuma kuɗaɗen da Kamaru ke kashewa na matsalar tsaro a arewa mai nisa da arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kasar. Abun sani anan shine Ayan Liu ya kasance a matsayi na biyar bayan shugaban kasa Paul Biya, kuma shine ɗaya daga cikin waɗanda suka fi jimawa kan madafun iko a mulkin Paul Biya tun 1983. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
Madalla, a gaida Muhammad Bashir Ladan. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A dan shakata da wannan.
Come here.
yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Cutar zazzabin cizon sauro ko malaria na kan gaba cikin cututtuka da ke saurin halakarwa, musamman yara ƴan ƙasa da shekaru 5. Cutar zazzabin cizon sauro yana da kyakkyawan alaka da yanayi da muhalli da kuma rashin tsafta ta yadda ake barin wurare da sauro ke hayayyafa su kuma yada cutar. Najeriya na daga cikin kasashe da ke kan gaba a duniya inda cutar malaria ta samu mazauni. Cutar ta fi kamari ne a lokacin damuna saboda ruwan sama da ke taruwa a kwata da kwanoni da wuraren da ake zubar da shara barkatai. Injiniya Benjamin Gotan, shine sakataren ma'aikatar lafiya a jihar Plateau, ya kuma danganta yawaitan zazzabin cizon sauron da yadda al'umma ke bijirewa matakan tsaftace muhalli da hukumomi suka sanya.
Idan mun shiga cikin gari zaka ga cewa mutane inda gwamnati ta ce ga inda ya kamata a zubar da shara ba shi ake zubar da shi ba. Najeriya yau an ce aiki kididdiga an ga cewa mun kai wajen miliyan 200 wadansu ma sun ce yafi haka. Haka abubuwan da ake yi da gwamnati take iya yi ita kaɗe ba za ta iya yi yanzu ba, ya kamata a hada hannu ne. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk wanda shi ya kara shara ko ya tara datti ya kamata ya biya. Domin haka ma'aikata na muhalli na jihar Plateau da sun hada hannu an kawo mutane wanda za su dinga kwasan sharan nan, kuma ba za su kwasa sharan nan a kyauta ba, domin ko Majalisar Ɗinkin Duniya ta san da wannan ya kamata mutane su biya, amma idan kai maganan kudi sai kowa ya gudu. Banda wannan kuma gwamnati karan kanta ta sai inda za a dinga zubar da shara, amma abu ɗaya kuma da shike ni ban san ko me damuwar mutanen mu ba, sai kaga mutum an kwasa shara da wuta da garwashin wuta a ciki sai a zo a zuba. In an zo an zuba wannan sun kawo ciyayi ne, paper ne, menene an hada, sai ya kama wuta sai kuma ya sake cinye waɗannan karfe din. Don haka ni ina roko ya kamata mutane su sani cewa lokaci ya kai cewa jiya ba yau ba, domin haka kowa zai taso ne ya ga cewa idan muna son mu yake wannan cizon sauro din mu lura da inda zamu dinga zubar da sharan mu. So domin haka ni ina da kira ne da babban murya cewa idan gwamnati ta ce ta fitar da abin da zai taimake mu, mutane su rungume shi hannu biyu.
A shekara ta 2019 ne hukumar lafiya ta duniya ta amince da rigakafi da aka kirkiro don yaki da cutar malaria. Hukumar lafiya ta duniyar dai ta gudanar da gwajin rigakafin ne a kasashe 3 na Afirka da suka hada da Ghana, Kenya da Malawi, inda ta ce ci gaba ne da zai magance cututtuka da ke kisan yara, musamman yadda aka hada shi da sauran rigakafi da ake yi wa yara. Dr. Shuet David Danjuma da ke aiki a fannin cututtukan yara a asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos yace rigakafin na malaria yana da inganci wajen yaki da cutar saboda masana sun bi duk ka'idodin tantance sahihancin sa.
Wannan rigakafi ta bi ka'idodi na gwaje-gwaje bisa inda masu doka suka bar zai gwaje-gwaje manguna kamar a ba mutane. An gwada maganin rigakafin malaria nan an same ta tana da aiki ainu, kuma ba ta da wani illa a zancen cutar rayuwar mutane, kuma ne ta makawa. Gwaje-gwajen da aka yi kuma ya nuna yana rage yawan malaria mai zazzabin cizon sauro mai tsanani, don ita ce tana kashe mutane. Yana rage cikin 30% kanan yana kawo da cutan sosai. Kagan kamin nan idan mutum da cizon sauro, zazzabin cizon sauro, sai a yi gwaji asibiti a ba shi magani ya tafi. Amma a yanzu in ka zazzabin za a baka magani, bayan haka yara jarire yara kanana daga wata 5 zuwa wata 17 a iya ba su rigakafin nan, kuma aka sa ta za a bar kamar da an saba ba da wasu rigakafi na cutukan yaran da ake karba asibiti, kuma an yi gwaje-gwaje an samu ba ta da wani illa, za a iya ba da dukansu a lokaci daya inda an saba ana bayarwa.
Idan na fahimce ka, wannan rigakafin kamar na yara ne kawai, manya fa ina su kuma za su tsaya musamman wajen samun wannan rigakafin?
Kagan yara ne sun fi zazzabin cizon sauro ya fi kashe su fiye da manyan, yawan musu mutuwa domin ciwon zazzabin ciwon sauro nan yara ne da basu kai shekara 5 ba ko da suke kwanakin nan muna gan yara asibiti wanda sun kai har shekara 10 suna zuwa da matsalan zazzabin nan su ma za su ba su taimaka musu
to da yake an samu wannan rigakafi kuma a kwanakin bayan mun ji an kai kasashe kaman Ghana da Malawi da Kenya ita Najeriya fa
mun yi aikin nan tun 2009 2010 2011 and early part of 2012 masu rigakafin WHO din malura da WHO din sun so su gane su kara bincike akan ta a gani yanda ko akwai illa idan an ba yara hadeda sharab rigakafi da ake ba yara shi ta ka ba wannan kasashe uku an yi gwaji din abun su don ba za a ba lalle sai ni duka kasashe Afrika ba amma uku da aka zaba nan su ma suna da irin yawon soro da cizon soro da zabin ciwon soron kaman da mu a nan amma gwajin a test efficacy na vaccine din Najeriya mun yi har nan Jos mun yi muka aiki nan a nan Jos
Malama Dokas Yusuf Lenkart da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke wayarwa jama'a kai musamman mata da yara kan matakan kare kai daga kamuwa da cututtuka tace da dama mutane ba sa tsaftace muhallin su don haka cutar ke habaka
a gaskiya mutane ba ma yin abin da ya kamata mu yi domin mu kawo zuwa wannan cutar malaria inda aka koya mana yanzu abin da muka ji ainihin sa akan maganan datti ne tsaftan jiki tsaftan inda kake zama tsaftan duk inda zaka musamman gidajenmu inda muke zama da zaku yadda da ni cewa yanzu ko ina mun zama masu datti ba a shara kuma ba ma yanka ciyayi a gidan a cikin gidajenmu a wajen gidajenmu muna tara shara bola ko ina cikin gari ma duk ko ina ba a tsafta to inda waɗannan kwayoyin kwayoyin sauron nan suke taruwa kenan su haifa kwayoyin da za su sake haifa miliyoyin sauro su cicije mu kuma yanzu akwai wani sabon sauron wai da aka same shi daga can Malaysia aka same shi yanzu da baya ma jin magani kuma yana cizon mutane yana cizon dabbobi yana cizon zai iya ciji dabba ya zo ya cije ka shi yasa cututtuka sun yi yawa yanzu a duniya so ya kamata gaskiya mu lura da gidajenmu tukwanenmu inda muke ajiye ruwa a rufe shi in ba a amfani da ruwa a rufe shi don waɗannan kwayoyi a cikin ruwa ne suke haifa in muna da ma wajen gonaki su poultry su fish farm su menene mu nemi abin maganin da ake fesawa ya kashe cututtuka a jiki in muna ma kasuwa ne duk abin da zamu yi mu yi shi a cikin tsafta
masana a harkar kiwon lafiya dai suna kan karfafa batun tsaftar muhalli da daukan sauran matakan kare kai daga cizon sauro da kuma kai yara yan kasa da shekaru 5 asibitoci don yin rigakafin kashe kaifin zazzabin cizon sauro don takaita mutuwar yara da cutar malaria Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran wasanni
a takaice Shugaban hukumar kallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kallon kafa a cikin kulakulan din kasar Jamhuriyar Kamaru wanda zai wakilci kasar Kamaru a wasan da ake gudanarwa na Champions League na nahiyar Afirka wannan karan dai club din Kotun Tagarwace ta zama zakara anda ta zanto ta farko sai kuma club din Bamutu Jebuda ita ce ta zanto ta biyu haka zalika kulaf din ya wunde ita kuma ta zamto na uku Alhaji Awul Musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru masu bin diddigin sha'an kwallon kafa a kasar ya nuna farin cikin sa kan wannan aiki da Samuel Eto'o yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kitabi da shi a filin kwallon kafa dake Benin Douala
abin da zan gaya maka ka san Eto'o ya zo ne gyara mu na kwallo a Kamaru don haka turnuwan da ake yi nan ba wai turnuwa bane da yake wadabi da yake full biyu ne a Kamaru na Premier Division. Donc chaque club, chaque poule, a quoi premier de deuxième. Et nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, nous da za samu jarumi daya wanda zai representan Kamaru a waje to bol da akai abinda zan ce bol yayi kyau saboda yau shekara 16 muna da equipe ɗayan da yake dominant football a Kamaru shine Coton Coton football de Garoua su suka fito champion kuma wallahi eto ya gyara komai premier da ya samu kudi jaka miliyan 50 da GM ya samu 25 da troisième canon da quatrième sun samu miliyan 10 to don kuwa wallahi yanzu muna jin dadin wasan Kamaru da kuma an yi ma taro na meilleur joueur de meilleur joueur in Kamaru wanda aka bada ballon d'or ma duk yau a madadin eto tunda muke a Kamaru ba taba yin wannan gasa ba
masu magana suna cewa ba a san mutuwa ba sai miya ya kare mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo shirin mu na ƙarshe wato labarai a taƙaice
a yau Juma'a shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kiran da a samar ma kasar shi makamai masu cin dogon zango domin kaddamar da hare-hare da kuma kare kasar sa daga dakarun Russia da suka mamaye kasar shi a jiya Alhamis ne dakarun juyin juya halin Iran suka kwace wata tanka a yankin tekun Fasha da aka yi zargin tana dauke da fitir din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya a yau Juma'a kamfanin dillancin labaran First ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na Iran sun kame taragon mai dauke da mai ton 900 da ma'aikata 12 da aka shigo da shi ta barauniyar hanya karkashin umarnin kotu. A yau Juma'a sakatariyar baitulmalin Amurka Janet Yellen ta fara ziyarar aikin kwanaki hudu a kasar China inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya inda ta yi gargadin cewa Amurka da kawayenta ba za su lamunci abin da ta kira rashin adalcin China a harkokin tattalin arziki ba. Wata gobara ta tashi da sanyin safiyar yau Juma'a wani gidan kula da marasa lafiya a Italiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutum 6 mata 5 da namiji guda kimanin mutane 80 sun samu raunuka a gobara a yankin Kesede na birnin Milan. A jiya Alhamis rundunar sashe na dakarun Amurka ta faɗa wata sanarwa cewa jiragen saman Rasha sun gudanar da wani take-take mai haɗari a kwanaki biyu jere inda suke shawagin ganganci duk da inda jiragen Amurka marasa matuƙi ke gudanar da wani aiki kan ƙungiyar ISIS a Syria. Rundunar ta ce mun buƙaci dakarun na Rasha da su janye daga wannan wauta da suke yi su kiyaye sau da ƙafa da ingantacciyar halayya da aka san ƙwararrun jami'ai da ita domin su mai da hankali ga abin da ke gabansu na jajircewa kan ganin ƙarshen aiki.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta tsaya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni wato Jess da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku.